الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندشين درس مناسب عند تقوص لتافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري كما دامي بوكارن كارنتا حديثنا داري أكودة تسئن دا أكو زوا حديثنا داري أكودة تسئن دا شدة إن شاء الله darasi ne da yake dauke da bayani game da wasu rassa na kafirci wasu rassa daga rassa na kafirci nasallallahu salamatu wal afiya babi na 184 al-imam al-bukhari yace idza kazabta li rajulin idan kai ma wani mutum ƙarya huwa laka musaddiqun alhali shi mutumin yana gaskanta ka حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد الهمسي عن ببارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه عبد الرحمن بن جبير يتمحي فنسا شين جبير بن نفير الحضرمي وان ديار اسكير ايوار النبي صلى الله عليه وسلم اما دي بي با اساشي چكين صحابة مزون الله حدثه يبا مدنس الاباري نانس شيني عبد الرحمن بن جبير أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه سفيان بن أسيد وند صحابين يباش الاباري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياجع النبي صلى الله عليه وسلم يناتي وكبرت خيانة ها إنش يا جرماء wato wannan hayinci yayi girma an tuhaddisa akhaka hadisan ka ba ma dan uwanka labari huwa laka musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta lahu kazibun alhali kai mai ƙarya ne gare shi wato hayinci iri iri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hayincin girman sa ya kai makura ka ba ma dan uwa labari shi yana gaskanta ka kai kuma kana masa ƙarya Allah ka tsare mu wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi shima yana kitabul adab babun fil ma'arib hadisin al-Imam Abu Dawud Sufyan bin Usayd al-Hadrami yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kazibun wannan lafazin ya kusa zama daya da lafazin al-Imam al-Bukhari hadisin yana as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi kitabu shahadat babu al-ma'arib fiha manduhatun anil kazib kuma yana al-Musnad al-Imam Ahmad da kuma al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani littafin al-mu'jam al-kabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafa biha khiyana wannan hali ya isa ya tabbata hali na cin amana an tuhaddisa saka hadisan ka ba ma dan uwanka wani labari huwa laka bihi musaddiqun shi yana mai gaskanta ka wa anta bihi kazibun kai kuwa mai ƙarya ne gare shi waɗannan lafuza duka sun zo cikin hadisai wanda Sufyan bin Usayd al-Habrami ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaba ɗaya lafuzan babu wanda malaman hadisi suka inganta shi dukkan su waɗannan lafuza hatta lafazin da ya zo cikin al-Adabul Mufrad shi ma bai inganta ba kamar yadda bayanin sa ya zo cikin silsilatu da'ifa hadisi na 2151 hadisin yana da rauni ta wajen isnadi kamar yadda muka sha fada duk sa'ilin da al-Imam al-Bukhari ya kawo wani hadisi to ka tabbata wannan hadisi koda bai inganta ba ma'anarsa ta inganta don haka yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi ma akai ma'anar wannan hadisi ta inganta domin me yake nufi da cin amana wato shine al-khiyana akasina riƙon amana kamar yadda yazo cikin littafai na luga kamar misali maqayisul luga mujallad na farko shafin 134 al-amana biddul khiyana amana ita ce kishiyar ha'inci idan aka ce ha'inci ana nufin cin amana to cin amana ku babu shakka ayoyin alqur'ani da dama da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun haramta shi don haka yasa al-imam al-munawi take sharhin wannan hadisin cikin faibul qadir a mujallad na hudu shafi na 546 yace li annahu tamanaka fi ma tuhaddithuhu bihi kai ne kake bawa mutum labari mutumin nan ya kasa kunne yana sauraron labarin ka kamar amana ce magana tsakanin mutum da mutum kamar amana ce ya zo cikin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa manzon Allah yake cewa duk sa'ilin da mutane biyu suka tsaya suna magana to kamar amana ce tsakanin mai fada da mai sauraro lokacin da kake magana da dan uwa amana ce wato tsakanin ku fa idza kazabta idan kai ƙarya inji al-Imam al-Mudawi faqad khunta amanatahu to babu shakka ka ci amanarsa domin har da ya baka sauraro ya baka hankalin sa babu shakka ya yarda duk abin da zaka faɗa gaskiya ne don haka in baka gaya mar gaskiya ba ka ci amanarsa na daya wa khunta amanatal iman sannan kuma ka ci amanar imani domin imani amana ce akan kowane musulmi fima aujaba min nasihatil ikhwan wajibi ne ya zamanto akwai nasiha tsakanin yan uwa don haka al-Imam al-Munawi yace wal muradu khiyanatun azima minka idha haddasta akhaka al-muslim bi hadithin wa huwa ya'tamidu alayka i'timadan annaka muslimun lokacin da kake magana da dan uwa musulmi saboda ya san kai musulmi ne don haka ya baka hankalin sa ya baka zuciyarsa duk abin da zaka faɗa ya dauka ba za ka yi ƙarya ba saboda shi musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haramun ne musulmi ka ƙaryata shi idan ya faɗa ma magana haramun ne don haka tunda kana musulmi kana faɗa mar magana ya dauka kai musulmi ne don haka wannan amana ta imani kana tare da ita fa yusaddiquka sai ya gaskanta duk abin da ka faɗa wal halu annaka kazibun alhali kuma ƙarya kai masa don haka wannan koda hadisin nan wato lafazin sa bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo cikin ayoyin alqur'ani da dama ya zo cikin hadisan manzon Allah ha'inci haramun ne tsakanin musulmi da musulmi kuma wanda ya fara ma wannan ha'incin shine iblis kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani misali suratu taha aya ta 120 me yace ma annabi adam alaihi salam magana ce tsakanin su fa waswasa ilayhi ash-shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla ya kai adam kana so in nuna maka wata itaciya idan ka ci zaka dawwama ba mutuwa annabi adam yana sauraron sa saboda shi annabi adam alaihi salam saboda zuciya ta imani yana dauka ba za a masa ƙarya ba don haka duk abin da iblis ya faɗa mar annabi adam sai ya dauka wanda dalilin da ya kai ga fitar annabi Adam alaihi salam daga gidan aljanna kenan. Don haka ashe hali ne wanda ke da munin gaske. To yanzu al'amarin ya lalace, ya fi ma da, saboda a yanzu idan kana magana da mutum nadewa ma yake, za ka yi magana da mutum amma sai ya kunna rikoda yana daukan maganarka, bayan amana ce tsakaninku, ko me zai faɗa ma amana ce. A ƙa'ida ta zance ba ka da ikon ka ba da labarin abin da ya auku tsakaninka da wani, ba ka da iko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da za a samu mutum biyu sun tsaya kuna zance, sai ɗaya ya waiga dama ko hagu, to waigawarsa ɗin nan kurum ya tabbatar ma maganar da zai faɗa daga wannan lokacin amana ce. Don haka haramun ne wani ɗan adam ya ji wannan magana. To amma yanzu musulmi zai naɗe ya watsa duniya, saboda al'ada ce ta kafirai. Don haka yasa kaga a yanzu amanar babu ita, ta internet ta wane ne, a naɗe duk abin da ke aukuwa a bazawa duniya don a kunyata ka. Ya saba matafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babi na gaba, babi na 185, la ta'id akhaka shay'an fatukhlifahu, kada ka yi maɗan uwanka wani alkawari ka saba. Shi ma nau'i ne na cin amana. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الليث الامام الليث شي كدايه ne cikin salaf, don haka yasa ba a maka wato sunayen iyayensa. Babban malami ne, ana ce masa الليث بن ابي سليم. Sanansa wannan yana daga cikin malamai waɗanda su masana hadisi suka yi maganganu a kansu, kamar misali al-imamul bayhaqi. Al-imamul bayhaqi duk sa'ilin da hadisi ya taho da Laith bin Abi Sulaym, to yakan aibanta wannan hadisin, bai daukan sa. Wannan dalilin yasa hatta riwayan nan ta wannan hadisi ita ma bata inganta ba, saboda shi wannan malamin. An Abdul Malik bin Abi Bashir al-Basri an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, Abdullah ibn Abbas yace, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah yace, la tumari akhaka, kada kai gardama da dan uwanka. Wannan wata kaida ce da ya kamata a ce muna kulawa da ita. Idan kana da mutum wanda amana take tsakaninku, akwai soyayya, akwai kauna, to kar ka yadda ka rika gardama da shi idan ya ja ka sake. Don haka yasa Bahaushe yace, kin ja kin tsinkewa. Wannan ko ya dace da abin da shi manzon Allah ya gaya mana, kada ka yarda ka rika gardama da dan uwanka. Ai idan ya faɗa ba dole bane ka dauka, ba sai ka yi gardama ba. Don haka yasa ake cewa, in mai faɗa wawa ne, mai sauraro ai ba wawa bane. Ya faɗa ka ji, shikenan ka bata nan, amma ba ka yi gardama da shi ba, bare a samu rigima tsakaninku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la tumari akhaka min al-mumarat. Al-mumarat ma'anar hadisin, la tujadil wa la tukhasim akaka, kada kai jayayya da dan uwarka, kada a samu kana husuma da abokinka. Wanda wannan ma yana daga halayen mutane a yau. Zaka samu mutum ne da mutum akwai abota, amma zaman su duk inda suke a husuma suke. Zaka ga abokai ne, amma idan sun zauna jayayya suke ma juna su yasu. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, don yana cire kauna tsakani. Jayayya tana cire kauna a tsakani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wala tumazihu, kuma kada kai masa raha. Raha ma ba ta da kyau tsakanin masoya juna. Kada kai masa raha, shine abin da ya shafi izgilanci. Kada kai raha, abin da zai shafi muzantawa gare shi. Kai wani abu wanda daga baya zai ji haushi kai mar wannan abin, shi ake cewa almizahu. Almizahu shine raha, abin da zaka aikata wa mutum daga baya ya rika jin nauyin wannan abin da ka aikata mar, ya ji zafin wannan abin da kake aikata mar, amma kai baka aikata da wani nufi ba illa dan wasa, wannan shi ake kira almizahu, ba shi da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kada kai raha ga dan uwanka, wala ta'idhu maw'idan fatukhlifahu. Manzon Allah yace kuma, kada ka masa alkawari, kada ka alkawarta masa wani alkawari sannan ka saba. Saba alkawari ma yana rage kimar mutum a wajen wani. Allah ya sa mu kiyaye. Wannan hadisin al-Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaito, yana kitabul birri wasila, babu ma jaa fil mira'i, da kuma al-Imam al-Baihaqi ya kawo a shu'abul iman. hakanan al-hafiz abdul razak yana littafinsa al-musannaf amma ya taho da lafazin an abdurrahman bin abi layla abdurrahman bin abi layla kai tsaye yace annabi daud shi ya faɗi wannan magana shi kuma abdurrahman bin abi layla baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyallahi daud annabin allah daud alaihi salam qala annabi daud yace kun lil yatimi kal abir rahimi ka zama ga maraya ka kasance ga maraya kamar mahaifinsa mai tausayin shi ka zama tamfar kai ne mahaifi ga maraya da ke tare da kai tamfar kai ne mahaifi don haka yasa malamai suke cewa bai kamata a samu bambanci tsakanin dan da ka haifa da kuma yaro da kake riƙonsa ba saboda wannan hadisin ka kasance ga maraya kamar mahaifi mai tausayi wa alam ka sani annaka kama tazra'u tahsudu yanda kai noma haka zaka girbe abinda ka noma shi kake girbewa wa qala hadisin yana da tsawo nasihar annabi daud alaihi salam sai annabi daud yace wala ta'id akhaka kada kai ma dan uwanka alkawari thumma la tunjizu lahu sannan baka zartas masa ba idan ka masa alkawari karka yadda a samu wannan alkawari baka cika shi ba fa innahu yurithu bainaka wa bainahu adawa saboda wannan alkawari yana gadar da kiyayya tsakaninka da shi malamai suna amfani da kalma ta gado saboda su nuna dawwaman abu wato kiyayya ta kan dawwama tsakaninka da mutumin da kai masa alkawari baka cika ba wannan duk yana cikin nasihohi da annabi daud alaihi salam yayi riwayar abdurrahman bin abi layla wanda ibnu hazmi cikin littafin al-muhalla ya kawo shi a mujallal na 8 shafi na 29 yana cewa duk da cewa hadisi ne mursal amma lafuzzansa sun dace da ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma ibnu qayyim al-jawziyya ya kawo waɗannan kalmomi na annabi daud alaihi salam cikin littafin i'lamul muwaqqi'in a mujallal na farko shafi na 344 ibnu qayyim al-jawziyya ma kai tsaye yace manzon Allah ne ya faɗi wannan maganar ba ma annabi daud alaihi salam ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya faɗi waɗannan kalmomi malamai da dama suna inganta waɗannan lafuza duk da cewa hadisin da ya rawaito wato wannan hadisin muka karanta na al-Imam al-Bukhari hadisin yana da rauni amma lafuzan duka suna da wato wasu hadisai da aka samu da suke tabbatar da su al-Imam an-Nawawi cikin littafin sa Kitabul Azkar wannan littafi mujallal guda wanda ya rubuta saboda zikiri shafin 281 yana cewa ajma'u ala anna man wa'ada insanan shay'an yana magana akan hukuncin saba alkawari meye hukuncin saba alkawari tsakanin mutum da mutum malamai sun yi ittifaki duk mutumin da yayi ma wani alkawari laysa bimanhiyyan anhu idan dai abin da kai ma mutum alkawari da shi abu ne wanda shari'a bata hana ba to malaman sunna sun yi ittifaki wa yanbaghi an yafiya biwa'dihi ya kamata kai iya duk kokarin da za ka yi ka cika wannan alkawari saboda yana rike yana wato tabbatar da darajarka a wajen Allah da kuma darajarka a duniya tabbacika alkawari yana tabbatar da kimarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da kuma darajarka a nan duniya don haka duk malaman sunna sun yi wannan in dai alkawarin bai saba ma ka'ida ba to amma inda malaman sunna suka yi sabani shine shin cika alkawari na tsakanin mutum da mutum shin wajibi ne ko mustahabi ne idan na maka alkawari zan baka wani abu shin wajibi ne in cika ko kuma mustahabi ne saboda dalilai don kowane malami yana la'akari da hujjoji ne waɗanda suka tabbata a gurinsa kafin ya ce abu kaza mustahabi ne ko ko ya ce abu kaza wajibi ne al-Imam an-Nawawi ya ce al-Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa wal jumhur akasarin malamai suna cewa ila annahu mustahabbu ba wajibi bane cika alkawari tsakanin mutum da mutum amma mustahabi ne falau tarakahu fatahu al-fadl da ba zai cika ba to ya rasa wata falala mai yawa wartakabal makruha ya aikata abin da shari'a ba ta so karahatin shadida wala ya'fam amma duk da haka wannan baya nuna cewar zai samu laifi yani min haythu huwa khalafa saboda saba alkawarin kawai ba a cewa yayi laifi wa in kana ya'tamu in qasada bihi al'aza amma idan zuciyar mutun ta kudurta ya cutar da wani ta hanyar saba masa alkawari to wannan tanan ne yake samun laifi al-imam an-nawawi yace wannan sashi na malamai kenan wanda kuma akasarin malamai kenan kamar yadda shi al-imam an-nawawi ya fada akasarin malamai suna dauka ka cika alkawari tsakaninka da wani shi kansa ba wajibi bane mustahabi shari'a tana kwadaitarwa akai wa zahaba jama'atun ila annahu wajibun amma wani sashin malaman kuma suna cewa a wajibi ne wajibi ne inda kai alkawari ka cika saboda ayoyin alqur'ani da dama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manyan malamai magabata irin su Umar bin Abdul Aziz to wasu malamai suna cewa a ya kamata a rarrabe wani irin alkawari ne yani yahtaju ila tafsil al-imam an-nawawi ya bada misali da bayanin wato al-imam al-ghazali da ya kawo cikin ihya ulumuddin game da mas'ala ta cika alkawari haisu qala yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idza au'ada wa'dan qala asa ai dabi'a ta musulmi dama an karantar da kai kada ka ce zan yi kai tsaye dama musulmi an riga an hana shi don haka yasa in baka yin ba ba a cewa kai laifi sai dai a ce baka kyauta ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai maka alkawari yakan ce akwai tammani zan ma kaza to kaga dai bai tabbatar ba ko kuwa yakan hada da insha Allah kamar yadda Allah ya karantar a cikin alqur'ani kada kace zakai wani abu face ka hada da insha Allah wa kana ibnu mas'udin la ya'idu wa'dan illa wa yaqulu insha Allah saboda haka in kana hada maganarka da insha Allah dan baka cika alkawarin ba baka yi laifi ba dan ka hada da mashi'atullah sai Allah ya nufa zakai wa huwa al-aula don haka yasa al-imam al-ghazali yace idan dai musulmi ya dauki karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen magana yana hada maganarsa da insha Allah bayan da za a yi alkawarin da ya saba ya zamanto ya aikata haram ya samu laifi akai saboda idan bai samu yin ba Allah ne bai nufa ba babu wani laifi a kansa kuma idza fuhima ma'a zalika al-jazm fi al-wa'd fala budda min al-wafa'i amma duk da haka idan aka fahimci akwai karfafawa ga alkawarin to hatta al-imam al-ghazali yana cewa ya kamata mutun ya iya kokarin sa ya ga cewa ya cika illa an ya ta'azzar sai dai fa idan abu ya gagara fa in kana inda al-wa'di aziman ala an la yafiya amma lokacin alkawarin fa lokacin ma da kake kulla alkawarin wani zan maka kaza sati mai zuwa wata mai zuwa badi ashe a zuciyarka kana fada ne dan dai ku rabu a lokacin dan akwai masu yin haka ya zo gurinka ne sai kai mai alkawarin ƙarya dama lokacin da kake kulla alkawarin ma a zuciyarka babu nufin zaka cika sai al-imam an-nawawi ce wannan ittifaqan munafinci ne saboda haka kaga akwai bambanci ta wajen bayani fa in kana inda al-wa'di aziman ala an la yafiya bihi fa hadha huwa an-nifaq sifa ce ta munafiki don haka wajibi ne mu tsare wato kawunan mu game da abubuwan da za su kawo na kasar imanin mu ta wajen alkawarin kai kokari kaga cewa baka yi alkawari a zuciyarka da nufin yaudara ga mutum ba idan a zuciyarka akwai wannan nufi to munafinci ne na biyu kai kokari kaga alkawarin da zaka yi bai fi karfinka ba saboda ka tabbatar da wannan darajar taka a wajen Allah subhanahu wataala duk abin da kai ka faɗa zan yi a samu kai amma idan kai alkawarin da yafi karfinka yazo baka cika ba gaba ma ka sake baka cika ba sai zama shaidarka ai wani bai cika alkawari don haka darajar mutun ta ragu lokacin da zaka yi alkawari hatta abin da kake ganin zaka iya cikawa ya kamata ka hada da insha Allah koda baka cika wannan alkawarin ba babu laifi akan ka a wajen Allah wannan bayanin sai yana cikin Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud yana mujallal na 13 shafi na 232 akwai alkawari yana da matakai guda uku da farko kamar yadda yazo cikin littafin al-furuqul lugawiyya na al-furuq fi al-lugha na Abu Hilal al-Askari mujallal na farko shafi na 254 amma al-farqu bayna al-wa'di wal-ahdi anna al-ahda ma kana min al-wa'di maqrunan bi shartin idan alkawarin ka ya hadu da sharadi to wannan alƙawari babu shakka in baka cika ba kana da laifi a wajen Allah. Wato alƙawura matakai uku ne. Mataki na farko shine alƙawarin da babu sharadi a tare da shi. Gobe zan baka naira 100 insha Allah. Da babu sharadi. Saboda haka wannan in baka samu bada wannan naira 100 ba, alƙawarin da kai dan baka cika ba baka da laifi a wajen Allah saboda akwai insha Allah a jiki. Wannan shi ake kira al-wa'du da larabci. Babu sharadi a tare da shi. Alƙawari ne zalla ba sharadi. Inda mutum yake samun laifi shine in bai hada da insha Allah ba. To wannan shine yake zama laifi gare shi. Amma matukar mutum ya hada da insha Allah ko kuma ina tamani in gobe zan baka kaza. Tamani yake don haka in ka zo sai ce ai tamani dama nake. Abin bai tabbata ba. Kaga babu laifi. Amma mataki na biyu na alƙawari wato shine ake kira al-ahdu. Al-ahdu shine kai alƙawari ka hada da sharadi. Kai alƙawari ka hada da sharadi wanda muka bada misali da kamar mutum da ya ce wa matarsa gobe zan baki naira kaza in ban bayar ba a bakin aure na ni da ke. So kaga yayi alƙawari ya hada da sharadi. Wannan alƙawari ƙarfinsa ya wuce misali. Wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan alƙawura da aka ƙarfafa. To idan ka ji Allah ya ce alƙawari da aka ƙarfafa shi ne alƙawari mai sharadi. Zan yi kaza in ban yi ba kaza, kaga ka hada da sharadi. To wannan alƙawari in ba a yi shi ba, babu shakka akwai laifi wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Mataki na ƙarshe shi ne alƙawarin da ake ɗaure shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Alƙawarin da ake ɗaurewa da sunan Allah shi ne a yi rantsuwa a hada da Allah. Kamar yadda ya zo cikin lisanul Arab, fasara ta kalma ta al-misaq, wanda shi ne duk inda ka ji Allah ya ce al-misaq a cikin Al-Qur'ani, alƙawari ne amma an ɗaure da sunan Allah. Wasaqtuhu billahi la'af'alanna kaza wa kaza. Na yi alƙawarin nan na hada da sunan Allah zan ma kaza. To wannan alƙawari koda baka ce na rantse ba da shi da rantsuwa matsayinsu guda, duk alƙawarin da aka hada shi da Allah, domin sunan Allah yana da girma, duk alƙawarin da aka hada da Allah to babu shakka alƙawarin nan ya samu dauri, alƙawarin yana da girma a wajen Allah subhanahu wataala. In mutum bai cika ba wannan alƙawari dole sai an gama da kafara. Waɗannan alƙawura guda biyu su ne suke da ƙarfi wanda ana iya samun laifi: alƙawari mai sharadi da kuma alƙawari wanda aka hada shi da rantsuwa. Wallahi zan yi kaza, kaga ka hada alƙawarinka da kuma rantsuwa, ka hada alƙawarinka da sunan Allah. In baka yi ba to dole ne mutum fa sai ya gama da kafara. Sai dai alƙawari da ke zama wato laifi shi ne wanda in an yi ga Allah shi kansa ba ga ɗan adam ba. Shi ne ka ce Allah na maka alƙawari idan ka bani kaza zan yi kaza, annazaru, wanda ba shi da kyau. Amma tun da ka yi ma Allah alƙawari wannan dole sai ka yi, sai ka cika wannan alƙawari din. Wannan malaman sunna duka sun ittifaki akai. Alƙawari tsakanin mutum da mutum da aka sanya insha Allah shi ne bayanin da al-Imam Nawawi yake cewa dan ba a cika shi ba babu laifi. Babi na gaba, babi na 186, at-ta'ani fil ansabi, sukar dangantaka. Babi game da bayani dangane da sukan dangantaka. Al-ansab. حدثنا ابو عاصم شيني الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن عجلان. ابن عجلان يا شهر الكنيه سدنا ما سنه محمد ابو عبد الله القرشي انا ابيه يا كربو حديث من مهيفنسا شيني عجلان مولى لفاطمه بنت الوليد بن عتبه. Babansa Ijlan yana cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Huraira ya karbo hadisin daga Abu Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shu'batani, akwai rassa guda biyu, la tatrukuhuma ummati, al'ummata ba za su fasu ba. Allah ka tsare mu. Akwai rassa guda biyu waɗanda al'ummata ba za su bar su ba: anniyahatu, ihu, kururuwa saboda mutuwa, wa ta'anu fil ansabi, da sukan dangantaka. wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 1896 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu itlaqi ismil kufri ala ta'an fi an-nasab wa an-niyahah riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da yake nufi da rasta a wannan hadisin manzon Allah ya ce rasta biyu rastan me manzon Allah bai faɗa ba akwai dai rasta guda biyu waɗanda al'umma ta ba za su bar riko da su ba rastan me amma hadisin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnatani fin nasi huma bihim kufrun isnatani fin nasi huma bihim kufrun akwai wasu mutane biyu akwai wato wasu mutane biyu waɗanda kafirci yana tare da su wato kafirci yana tare da su waɗannan halaye guda biyu na kafirci suna tare da masu riko da su kaga manzon Allah yana nufi kenan rassa biyu na kafirci akwai rassa guda biyu na kafirci waɗanda al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar riko da waɗannan rassan ba rasta ne na kafirci amma ba za su bar riko da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'nu fi an-nasabi sukar dangantaka wan niyahatu 'ala al-mayyiti da yin kururuwa akan mamaci ihu saboda an yi rasuwa shine ake nufi da an-niyaha amma kamar hadisin da muka karanta cikin al-adabul mufrad ba a faɗa akan mamaci ba illa dai an ce an-niyahatu yin ihu kawai amma hadisin al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ihun da yake nufi wato akan mamaci saboda an yi rasuwa a rika ihu ana kururuwa wannan kafirci ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam muslim babin da ya kawo hadisin ya masa suna itlaqu ismil kufri ala ta'an fi an-nasab annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo sukar dangantaka da cewa kafirci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kirawo kururuwa akan mutuwa akan da cewar kafirci ne don haka wannan hadisin yana bukatar bayanai kashi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kururuwa akan mamaci kafirci ne haka kuma sukar dangantaka aibanta kabila shine sukar dangantaka ya zama ana aibanta mutum ta kabilarsa ko ta asalinsa wanda harabun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafirci ne to shin kafircin nan wane iri wanda malamai sun yi magana da dama akan matsala ta kafirci da kaji an ce kafirci karka dauka fita ne daga musulunci la daga cikin waɗanda suka yi bayanai masu tsawo a tarihi babu kamar ma Ibn Taymiyyah cikin littafin sa Majmu'u Fatawa saboda tattaro hadisai da ayoyin Al-Qur'ani waɗanda Allah ya kawo kalma na kafirci da bayanin matsayin kowace kalma dan kawai kaji an ce kafirci a hadisi baya nuna cewa an fita musulunci yana Majmu'u Fatawa mujallal na 20 shafi na 87 yace wa alam ka sani annal kufra kalma ta kafirci ba matsayinta guda ne ba ba'dahu aglabu min ba'din wani kafircin yafi wani girma wani kafircin yafi wani tsanani kama annal imana ba'dahu afdalu min ba'din kamar yanda imani wani sashin sa yafi wani ayyukan imani suna nan daban-daban kuma darajar su ba ɗaya bane a wajen Allah to haka nan ayyuka na kafirci su ma suna nan daban-daban darajar su ba guda bane وانما ذكرنا ان اصل الايمان مامور به واصل الكفر نقيبه سيدنا ابن تيميه yace a tsari na musulunci wato kafirci yana daura ne da ainihin imani idan imani yana da mutu kafirci yana hagu wato da zaran an ce wannan aiki na imani ne idan an daga shi to kafirci sai ya zauna gurin saboda haka kishiyan imani shine kafirci kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah yayi magana mai tsawo shi ma akwai littafin da ya rubuta guda ɗaya da ake kira Kitabus Salat yana shafi na 53 zuwa 54 fal kufru wal iman mutaqabilan da kafirci da imani suna karo da juna, wato kishiyoyin juna ne. Kafirci kishiyan imani ne, mutaqabila ne. Idza zala ahaduhuma khallafahu al-akhar, idan aka rasa daya to sai dayan ya cike gurbin. Don haka yasa kullum musulmi ya ta kokari ya ga yana tafarkin manzon Allah, domin da zaran an rasa wata sunnar annabi tare da kai to babu shakka halin kafirai ne yake gurin. Saboda imani yana kishiyantar kafirci ne, abinda Ibnu Qayyim ya faɗa kuma haka ne. Idan dai aka rasa imani a wani mahalli to kafirci yana gurin, kar ma kai tambaya. Idan kuwa an rasa kafirci a wani mahalli to imani ne a gurin. Sai ya ce kazalikal kufuru kama anna walamma kana al-iman aslan lahu shu'abun muta'addida, wannan an samu hadisi da dama akan cewa imani yana da rassa da yawa, har ma malaman sunna sun yi ta kokarin su yi bayanin adadin wato rassa na imani din. Wasu na cewa rassan imani 70 ne har dai zuwa 79. Wa kullu shu'batin minha tusamma imanan, kowanne reshi ana kiransa imani. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari a farkon sahihul bukhari ya kawo hadisai da suke magana akan haka. Kusan duk malaman hadisi zaka samu suna kokarin saka hadisai da suke magana akan rassan imani a farkon littafin su, saboda waɗannan rassa suna da muhimmanci. Idan mutum ya rike reshe na imani to yana tsira daga kafirci. Wannan yasa a farkon littafai ake karantar da mutane rassa na imani, in dai ka samu riko da reshen imani to ka tsira. To kamar yanda imani yake da rassa da yawa, wa kullu shu'batin minha tusamma imanan, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa kazalika al-kufru dhu aslin wa shu'ab, haka ma kafirci yake yana da tushe kamar bishiya kuma yana da rassa. Kafirci kamar bishiya ne, yana da tushe yana da rassa. Imani shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana shi da bishiya. Kamar yadda ka san bishiya tana da tushe tana da rassa, to haka imani yake kuma haka kafirci yake. Sai ya ce misali rassa na imanin daraja su ba ɗaya ba ne, kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari. Waɗannan rassan, wasu rassan manya ne wasu ƙanana. Ka dubi tsari na bishiya zaka ga wani reshen yana da girma, wani reshen bishiyan kuma ƙarami ne. To haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana musulunci, wani reshen na imanin yana da girman gaske, yana da ƙarfi guda ɗaya sai kai ka aljanna. Wani reshen kuma ƙarami ne amma ga lada, ƙarami ne reshen amma yana da falalan gaske. Duk wannan bayanin ya zo cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce to haka yanda imani ya zama rassan ba iri ɗaya ba ne, wasu rassa sun fi wasu rassa girma. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana al-haya'u shu'batun min al-iman, kunya reshe guda ne daga rassa na imani. To idan kana son ka san matsayin kafirci a tasashin imani, ka cire wannan reshe. In ka cire reshen sai a ce rashin kunya reshe guda ne daga cikin rassan kafirci. Wato duk wani reshe da ke imani in ka ɗauke shi to reshe guda ne a gefen kafirci. Wastadqu shu'ba min al-iman, faɗan magana ta gaskiya reshe guda ne daga rassa na imani. In aka ɗauke gaskiya ga mutum fa sai a ce al-kazibu shu'batun min shu'abil kufri, ƙarya kuwa reshe guda ne daga rassa na kafirci. Wassalatu sallah wazzakatu zakka walhajj wasiyam min shu'abil iman, sallah reshe ne na imani, zakka haka, hajji haka, azumi haka. Sai yace wa tarkuha min shu'abil kufr, idan an bar kowane reshe to zaka samu an yi riko da reshen kafirci. Misali cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya magana akan zakka a suratul fusilat aya ta 7 yace alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, ashe kaga da zaran ka ki bada zakka ka rike reshe na kafirci. Yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da sallah, kaga sallah reshe guda ne daga manyan rassa na imani. To akwai hadisin Jabir wanda yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus salati, abinda ke raba mutum da kafirci shine sallah, da zaran mutum ya bar sallah ya zama kafiri. saboda an cire wannan reshe daga rassan imani sai reshen kafirci ya cike gurbi wanda akwai riwaya ta Imam Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainal kufri wal iman tarku salati abinda ke tsakanin kafirci da imani shine barin sallah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2846 Ibn Qayyim al-Jawziyya ya bada misali da waɗannan ayyuka sai ya ce wal ma'asi don haka kar ma ka ce zaka zauna rubuta rassan imani da rassan kafirci yace ka hutar da kanka duk wani aikin sako kulluha min shu'abil kufri kowane aiki na zulubi yana daga cikin rassan kafirci kama anna at-ta'ati kulluha min shu'abil iman duk wani aiki na biyayya ga Allah da manzonsa yana cikin rassan imani duk wani aiki na saba ma Allah da manzonsa yana rassa na kafirci dan haka ba sai ka wahal da kanka ba sharhul aqidati tahawiya ibnu abil izzil hanafi yana mujallal nabi shafin 475 yace kama anna shu'abal imani imanun fakadha shu'abul kufri kufrun reshen imani ana kiransa imani reshen kafirci sai a kira shi kafirci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace akwai rassa guda biyu a wannan hadisi al'umma ta ba za su bar su ba anniyahatu wa ta'an fil ansar ihu a lokacin mutuwa ayi kururuwa reshe ne daga rassa na kafirci suka game da dangantaka sukan kabila sukan asali na mutum shi ma reshe ne na kafirci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ba wai yana nufin duk mutumin da yayi ihu a bayan an mutu ya zama kafiri ba a'a baya fitar da mutum daga musulunci reshe ne amma ba wanda zai fitar da kai daga musulunci ba dan mutum yayi sukan kabilar wani dan ya aibanta dangantakar wani baya fita daga musulunci amma la shakka yana riko da wani reshe na kafirci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan baya nuna cewar mutum ya fita daga musulunci saboda yana tare da waɗannan halaye guda biyu ya kamata mu tsaya sosai domin abin yana da muni hatta gidajen maluma zaka samu an yi mutuwa ana kururuwa mata suna da rauni idan ba ana nuna musu ana tunatar da su ba to su ko yara idan sun ga manya sun kama ihu kaga su ma ba shiru za su yi ba wanda kuma kowa ya sani mutuwan nan wato ko tana gaban kowa komai dadewa duk za mu tafi saboda haka idan ma bakin ciki kake wane yara su in ka dubi baya zaka gani da kakanninka da iyayenka kai ma sun mutu kai ma naka na zuwa dan haka ba wai ihun shine muhimmi ba abinda manzon Allah ya karantar a daidai wannan lokaci shine muhimmi me ya kamata a yi idan an yi rasuwa ya zama a yi hakuri dan an zubar da kwalla wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma duk wanda ya shigo gida da kururuwa sai a ce a koma in ka gama sai ka dawo ba za a kyale shi ba duk wanda ya nuna zai ihu to sai a hana in ka fahimci ma ta kamada da wannan hali to da zarar an yi rasuwa tace za ta je sai ka ce a ba yau ba sai ka bari bayan kwana bakwai to je kiki ta aziya kaga ai abin ya bi jiki ko ta je gidan ma ba za ta ga wani na kuka ba bare ma ta yi ihu din so wannan shine idan mutum yana tare da halayen nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la shakka yana riko da wasu rassa na kafirci Allah ka tsare sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa akwai wasu rassa guda biyu wanda al'umma saboda za su bar riko da su ba malamai suna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine min a'malil kufar wa akhlaqil jahiliya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ne game da halayen kafirai na jahiliya wanda ya tara suna yi kuma wannan babu shakka ya dace da hadisai da dama wadanda suka zo da lafazi irin wannan akwai hadisan da aka samu da suka zo da lafazi irin wannan hadisin na Abu Huraira wanda yana nuna cewar al'ada ta Larabawa ce akwai al'adu da dama wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da Larabawa suna yi ya dinga warware waɗannan al'adu ɗaya bayan ɗaya wanda yana daga cikin wato aiki muhimmi wanda Muhammad bin Abdul Wahhab yayi wanda ya rasu a hijira ta 2006 wato shekara 232 da suka wuce akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa Kitabu Masailul Jahiliyya yayi kokari ya tattaro al'adun Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam al'adun Larabawa, al'adu da suka tabbata suka shahara a tsakanin Larabawa kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya rubuta littafi akan waɗannan al'adu, zakara fihi mi'a wa ihda wa salasina mas'ala khalafa ar-rasul fiha mu'taqidat ahli jahiliya. Akwai masaloli guda 131 al'adu na Larabawa guda 131 kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Larabawa suna waɗannan al'adu, amma da manzon Allah ya zo ya dinga warware al'adun nan ɗaya bayan ɗaya ɗaya sai da ya gama da su gaba ɗaya. Waɗannan al'adu gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganin su tas kafin ya bar duniya. To yana daga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Annabi ya rasu, sai ya ce waɗannan al'adu waɗanda na taras da ku kuna yi, akwai waɗanda ba za ku bar yi ba har tashin kiyama. Wannan mu'jiza ce, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi al'adun da ba za a bar yi ba, ba za a bar riko da su ba, duk da cewa manzon Allah ya tsawatar a kai, amma ba za a bari ba. Daga cikin waɗannan al'adu 131 shine manzon Allah ya faɗi guda biyu. Akwai rassan kafirci, wato na al'adar jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan al'adu guda biyu waɗanda Larabawa ba za su bar riko da su ba, kuma ba Larabawa kai ba, saboda manzon Allah ya ce al'ummata, idan aka ce al'ummar Annabi bai tsaya ga Larabawa ba, al'ummata ba za su bar riko da waɗannan al'adu ba, duk da cewar al'adun na kafirai ne kafin bayyanata. Akwai hadisai da yawa da suka zo da waɗannan bayanai, kamar misali akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabul Janaiz babu tashdid fil niyya, hadisin 934, da kuma Ibn Hibban kitabul Janaiz wa ma yata'allaqu biha muqaddaman, hadisin Abu Malikin al-Ash'ari, Abu Malikin al-Ash'ari shi ma sahabi ne, asalin sunansa al-Harithu bin al-Harithi ash-Shami. A hadisin Abu Malikin al-Ash'ari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati, akwai mutane hudu daga cikin al'ummata, mutane hudu daga cikin musulmai masu bin addini na, don su ne al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutane hudu, min amril jahiliyyati la yatrukuna hunna, ba za su bar al'amarin jahiliya ba. Kaga yana nufin cewa al'adun nan na Larabawa zamanin jahiliya kafin ya zo, za a samu al'ummar sa kashi hudu waɗanda ba za su bar riko da waɗannan al'adu ba. Na ɗaya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-fakhru fil ahsabi, taƙama da baiwa, wato baiwa kyauta ce ta Allah. Manzon Allah ya tsawatar mana, kaga da ilimi da muƙami da kyau da duk waɗannan kyauta ne Allah ya baka ba don ka cancanta ba, la, Allah ya baka ne don ya gwada ka, a baka muƙami, a baka ilimi, a baka fasaha, kyauta ce duk wani abin da ake kiransa baiwa, wato kyautar da Allah ya maka. Manzon Allah ya hana kai alfahari da ita, domin ba kai kai makanka ba, dan kana da ilimi kai alfahari ai sai kaman mu za mu iya, wane ku? To wannan haramun ne, saboda akwai mutane da dama waɗanda Allah ya sani yana iya ba su ilimin, bai ba su ba sai ya baka, ba dabara bace ilimi, haka nan ɗaukaka ba dabara bace. Zaka samu mutum yana ƙauye, amma Allah sai ya ciro shi ya bashi mulki akan yan binni, su yi kuma su gagara kubuta, ya riga ya matse su. Kaga dan kauye ya zo ya fi mu, to wannan ikon Allah ne. Dan haka ɗaukaka da ilimi da baiwa da Allah kan ba wa mutane, manzon Allah ya ce ba kyauta ce da aka baka da zaka yi takama da ita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kaga wannan hali har abada ba za a rasa cikin al'umma ta masu riko da wannan hali na jahiliya ba. Yanzu ba gashi muna gani ba, idan mutum ya samu wata baiwa to sai ya dauka ya fi kowa, dole ma sai duniya ta san shi. Don haka ko neman mawaka zai yi su zo su yi markida dan a shahar take, a ce ai wani ba kamar sa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Ake nufi da al-fakhru fil ahsabi, ya'ani fil qisal allati takunu fihi kashja'a wal fasaha, kana da kwazo, kana da fasaha, duk wannan baiwa ce da Allah ya maka kyauta ce ta Allah ba alfahari a ciki da zaran mutun yayi alfahari ko da ilimi ne Allah ya bashi to babu shakka yana tare da al'adar jahiliya kafin zuwan manzon Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya hana mutane don haka yasa in ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu daban ce Al-Hasan al-Basri yana cewa mu da muka tashi muka ga sahabbai wallahi mutun sai ya haddace al-Qur'ani makwabcinsa bai ma sani ba mutun zai yi haddan al-Qur'ani idan yana yi wani ya taho sai ya ce rubi waye mazuru saboda kar ma a ji abin da yake dan kada shedan ya samu rabo a cikin aikin sa saboda sun tabbata kyauta ce ta Allah yanzu idan kana da haddan al-Qur'ani so kake duniya ta sanka wanda shine al-fahari wato da baiwa da Allah ya bawa mutum na biyu at-ta'nu fil ansab manzo Allah yace sukar dangantaka ka rika sukan kabila ka rika ganin kabila ka ta dara ta wani yana cikin al'adun larabawa wadanda annabi ya dauki rayuwarsa yana fada da su sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal istisqa'u bin nujum da danganta samun ruwan sama wato ga ainihin masaukai na taurari wanda al'ada ce ta larabawa ba za a samu ruwa ba in dai kaza bai dace da ranar kaza ga watan kaza ba wannan babu ruwan Allah da haka yana iya ba mu ruwa a wannan watan na uku wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala baka cewa dole sai a watan biyar za a samu ruwan sama manzon Allah ya ce na hudu shine an-niyahatu kururuwa a lokacin da aka yi mutuwa hadisin Abu Malik al-Ash'ari kaga ya kawo halaye guda hudu yana al-musnad al-imam Ahmad kuma da al-mustadrak al-imam al-Hakim riwaya ta al-imam al-Hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fi ummati arba'un min amri al-jahiliyyati cikin al-ummata akwai halaye guda hudu waɗannan halaye suna cikin halayen jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisu bi tarikihinna al'ummata ba za su basu ba wannan mu'jiza ce babba don gashi nan muna ganin ta duk abubuwa guda hudun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan muna gani kuma akwai kissa domin shi Abu Malik al-Ash'ari da ya kawo hadisin nan wanda ya bada labarin sa shine Abdurrahman bin Abi Layla wanda tabi'i ne ya bada labari yace wannan sahabin Abu Malik al-Ash'ari ya samu rashin lafiya dakalna ala al-Ash'ari yana jinya mai tsanani alamar ya kusa mutuwa lokacin da muka shiga gaida shi fa bakat alaihi ummu waladihi yana da wata baiwa da sun haifi yaro da ita sai ita wannan baiwa ta kama ihu fa da hainaha muka hana ta muka ce mata haba ke kuwa a'ala misla bi Musa tabkila yanzu kukan da zaki ga mutun irin sahabin manzon Allah irin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da ainihin wato ilimin da manzon Allah ya kawo mana shine kuma za a yi masa kururuwa ganin ya mutu ashe Abu Malikin yana jinta illa dai ciwo ne ya masa tsanani fa kala sai bude baki yace ta'awha ku kyale ta inji shi wannan sahabi فالتهرك من دمعها سجلا او سجلين كجالته ان ذات ايه زبر ده قلا تو ده الله كو كاو متا غوغا تسامد ده غوغا ديه كو بيو نه هوايين ده ذات زبر ان ذا اتارا دن يوش wannan ruwanta walakin ni sai dai tunda Allah bai nufi mutuwa ta ba ushhidukum ina kafa ku shaida anni bari'um na barranta babu ruwana mimman halaka duk wanda ya aske kansa wai dan bakin cikin na mutu to babu ruwana da shi ku sani babu umarni na akan sa aw salaka da wanda yayi ihu yayi kururuwa saboda na mutu ina kafa ku sheda babu ruwana bance ba aw haraka da wanda ya keta suturarsa dan larabawa duk suna haka sukan yi aski wanda har yanzu ma akwai al'adun da suna yin aski saboda an yi mutuwa da wadanda suke yaga kaya ko kuma misali a ce an sa bakaken kaya a gidan saboda nuna bakin ciki duk al'ada ce ta kafirai wanda musulunci ya yi fada da su hadisin yana al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani hadisi na 3350 shine sai shi yake karawa da cewar sayyiduna umar bin al-khattabi yace tarakna niyahata hina tarakna Lata wal Uzza. Ai ranar da muka bar bautar Lata da Uzza, daga wannan rana muka bar ihu dan wani ya mutu. Don haka wato kamar idan mutun ya dawo kururuwa saboda an yi mutuwa, to kamar ma ya dawo mabautar Lata da Uzza ne, waɗanda gumaka ne manya na Larabawa da suke bauta a jahiliya, suna danganta abin saboda dukkan su nau'i ne na kafirci. Idan dai ba za ka bauta magunki ba, to bai kamata a samu kana ihu saboda an yi mutuwa ba. Waɗannan hadisai babu shakka sun tabbatar akwai al'adu na jahiliya, kuma yana da kyau mu sani. Don haka yasa Sayyidina Umar yake cewa wanda bai san tarihi ba, wanda bai san yanda duniya take ba, da kafin Allah ya aiko manzon Allah, kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda bai san tarihi ba yana iya warware musulunci, alhali bai sani ba ya dauka kulla shi yake. Wato akwai bukatar mu san tarihi, don sanin tarihi yakan sa ka yi riko da sunnar annabi da gaske. Ina ma a ce ka san waɗannan al'adu 131 waɗanda Larabawa suke riko da su annabi da ya taho ya dinga faɗa da kowane sai da ya kau da su, kuma kowannen su akwai hujja a kansa, in ma daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalilin yasa Sayyidina Umar yake cewa daga ranar da muka bar bautar Lata da Uzza, daga ranar ne muka bar kururuwa a dalilin mutuwa, saboda an yi mutuwa a yi ihu, mun daina tuntuni. Wannan dalilin yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin Iqtiba'us Siratil Mustaqim, dalilin rubuta littafin kenan. Iqtiba'us Siratil Mustaqim, inda zaka yi kokarin bin tafarkin Allah madaidaici, wanda ya dace da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Littafin mujallal na farko shafi na 69 yace da'wal jahiliya nadbul mayyit, kururuwa irin ta jahiliya wato shine ihu da akan yi saboda an yi mutuwa. Su Larabawa a da har ma adashe ake yi, adashe mata suke na ihu. Idan wannan an mata ihu, to ita ma in an mata mutuwa wacce za ta zo ta yi ta ihu sai muryar ta tabi shi. Nadbul mayyit suna kiransa annadbu, wa takunu da'wal jahiliya fil asabiyya, abubuwa na jahiliya akwai asabiyanci, wato shine ta'assubanci, shine kabilanci, kamar yadda manzon Allah ke cewa sukar kabila, ai kabilanci ke sa a soki wata kabila. Akhbara anna ba'da amril jahiliya la yatrukuhu an-nasu kulluhum, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bada labari al'amari na jahiliya ba duk mutane ne za su bari ba, zamman liman lam yatrukuhu, kamar manzon Allah yana aibanta wanda bai bari bane, wanda duk bai bari ba to ya tabbata yana tare da halaye na mutanen jahiliya. Wa illa lam yakun fi ibafati hadhihi al-munkarati illa jahiliya, zaman laha. Me yasa annabi ya jingina waɗannan al'adu ga jahiliya? Saboda ya nuna maka basu da kyau. Idan baka bar aikata su ba, to da kai da mutanen jahiliya kuna tare ta waɗannan al'adu. Ya bada misali da yanda wato mutanen jahiliya suke fita, kamar da shi Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani a suratul Ahzabi aya ta 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira. Wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar akwai al'adu na jahiliya wanda zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da su. Wannan yasa malamin yace fa inna fi dhalika zamman litabarruj, kafin Allah ya kawo magana akan jahiliya sai yace wala tabarrajna, karna fi buyutikunna, ku tabbata a gidajenku, ku matan manzon Allah ku zauna a gidajenku, wala tabarrajna, ku daina yawan fita. To ba fita akwai na larura, sai Allah yace tabarrujal jahiliyyatil ula, fita irin na jahiliya ba a so ku yi, sai dai fita irin na musulunci. To sai mu nemi sanin fita irin na jahiliya don mu kauce ma riko da al'adar mutanen jahiliya wanda Allah da kansa ya aibanta a cikin Al-Qur'ani. Don haka yasa yace wa zalika yaktabil man'a min mushabahatin fil jumla, wanda abinda Allah yake mana ishara da shi gaba ɗaya duk abinda aka ce ma al'adar jahiliya ce, to kai ka nisance ta, shi yafi dacewa. Ka nisance wannan al'ada, shi yafi dacewa. shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku yi fita irin na jahiliya. Kaga ashe fitan jahiliyan ba mai kyau bane, da a ce fitar ta dace da irin wace manzon Allah ya karantar, da Allah bai faɗi hakan ba. Fita irin ta jahiliya ya nuna ta saba ma fitan mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari, akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari, wato in ka bi rayuwar Annabi zaka samu misalai da yawa, wanda shi Ibn Taymiyyah ya kawo cikin Iqtida'us Siratal Mustaqim a jere, ya dauki warkoki da dama yana misali daban-daban na al'adun jahiliya da manzon Allah ya hana. Daga ciki akwai labarin Abu Zar al-Ghifari wanda ya zo cikin Sahih Muslim. Yayi shi Abu Zar da kansa yake cewa innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani, akwai wani mutum daga cikin yan uwana kalamun da muka samu muhawara mun yi jayayya ne da shi, wa kanat umhu ajamiya, mahaifiyarsa ajami ce, bakar fata ce, fa ayyartuhu bi ummihi, sai na aibanta shi da launin fatan mahaifiyarsa, na aibanta shi da ainihin mahaifiyarsa, fa shakani ila annabi sallallahu alaihi wasallam, sai shi wannan ya kai kara na ga annabi sallallahu alaihi wasallam, falakitu nabiyya, manzon Allah bai ce a kira ni ba, sai gashi mun haɗu, muka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala lin nabiy, sai annabi ya ce min, ya aba zarrin, me ke tsakaninka da wani, yace lalle an samu sabani tsakanin mu, a ayyartahu bi ummihi, shin ka aibanta shi da launin mahaifiyarsa, baba larabiya bace, ai ajami ce, kamar ka ce kai dan baka bakar fata, ai kaga an aibanta shi da launin mahaifiyarsa. Sai manzo Allah ya ce inna kamru'un fika jahiliya, wallahi kai mutum ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai. Ku duba yadda manzo Allah ya samu tashin hankali saboda abin da Abu Zar yayi, har yanzu kai akwai halayen jahiliya a tare da kai. Wata riwayar ya ce asababta fulana, shin kai zagi tsakaninka da wani, an samu zage-zage, kuntu na'am, nace kwarai ko ya rasulullah, kala sai manzo Allah ya ce anilta min ummihi, ka taba mahaifiyarsa ta wajen zagin da kuka yi ma juna, kuntu na'am, nace kwarai ku. Yana Sahih Muslim Kitabul Iman babu it'amil mamluk mimma ya'kul, manzo Allah ya ce a ayyartahu bi ummihi, har ma ka aibanta shi da launin fatan mahaifiyarsa, sai nace a to ya rasulullah, wani sabon abu ne, man sabbar rijal sabbau abahu wa ummuhu, duk wanda zai zage mutane ai ko za su zage baban shi da maman shi ko, abinda Abu Zar ya faɗa kenan, ai ba sabu bane, wato an riga an saba. Ai sai manzon Allah ya ce innaka mru'un fika jahiliya, lalle kai mutum ne wanda har yanzu akwai halayen jahiliya a tare da kai. Kuntu sai nace ala hini sa'ati, duk da tsufana dinnan. Sai manzon Allah ya ce kwarai ku. Sai Abu Zar al-Ghifari ya ce lalle ku, ashe ban ma ankara bane. Sai da manzon Allah ya faɗa, sai na gane ashe gaba ɗaya abinda annabi ke karantar da mu nayi watsi da shi sallallahu alaihi wasallam. Ka annahu ta'ajjaba min khafa'i dhalika alaihi ma kibari sinnihi, wato duk da tsufansa sai bai ma gane hikimar wa'azin manzon Allah ba. Fa bayyana lahu kaun hadhihi al-khasla mazmumatan shar'an, saboda haka manzon Allah ya mata ishara da cewa wannan hali ba shi da kyau, wato wannan hali ne mara kyau. Fa innahu zammun li zalika al-khuluq, idan manzon Allah ya ce a tare da kai akwai hali irin na mutanen jahiliya, kaga ya gwada cewa duk halin mutanen jahiliya ya kamata a guje shi, sai fa halin da ya dace da sunnar manzon Allah. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hali, to babu laifi. Akwai misalai da yawa wanda suke nuna haka, kamar misali a suratul fatih aya ta 26, iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya, wannan nan ma Allah yana mana ishara da wani hali na mutanen jahiliya. Alhamiyya shine al'anafa, zakalkale makabila, algababu alal jahili, mutun ya zamanto yana ta'assubanci, kai dan kabila ne, don haka babu ruwanka da duk wani wanda ba kabila ku dai ba, kai dan gari kaza ne, in ba wanda ke garin ku ba, ba ruwanka da kowa, wanda shi ake kira alhamiyya. Allah madaukake ce hamiyatal jahiliya. Amma me ya faru, da can mutanen jahiliya suna da kabilanci, suna da ta'assubanci, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, amma sai Allah ya saukar da nutsuwa ga manzo wa alal mu'minin da mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa, Allah sai ya hada su akan kalma ta tsoron Allah, ba kabilanci ba. Ashe kaga kabilanci al'ada ce ta jahiliya, at-taqwa ita ce take hada bayin Allah. Wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Wannan yasa Ibn Taymiyyah yace don haka duk wani haduwa da za a yi ya zamanto a wannan haduwa, ko da za a bar gaskiya baka rabuwa da wannan haduwa, to babu shakka kana haduwa irin na jahiliya. Idan zai zama mutun yana son kabilarsa, ko da kabilarsa ta bar gaskiya yana tare da ita, to wannan kaga ya dauke sifar abinda Allah ya faɗa, iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya hamiyatul jahiliya, wanda ba Allah ne ya shar'anta shi ba. Shi yasa Allah madaukaki yace ja'alu fi qulubihim, su suka sanya mu zukatansu. Akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda yana kitabun Manaqib al-Ansar, hadisin Abdullah ibn Abbas da yake cewa shi ma khilalun min khilal al-jahiliya. Abdullah ibn Abbas yace akwai wasu halaye daga cikin halayen jahiliya, at-ta'nu fil ansabi, sukan dangantaka wanne ya hatu da kururuwa a dalilin mutuwa, sai yace nasitu salisa, na manta na uku. Abdullah ibn Abbas yace na manta na uku, amma waɗanda suka ruwaito hadisin kamar inda al-Imam al-Bukhari ya kawo, yaquluna innahal istisqa'u bil anwa, suna cewa na ukun shine danganta samun ruwan sama ga dacewar masaukin taurari. Don haka Ibn Taymiyyah yace laysa kullu man qama bihi shu'ba min shu'abil kufri yasiru biha kafira al-kufra al-mutlaq, idan aka ce wane yana tare da reshe na kafirci, baya nuna cewa ya fita daga addinin musulunci. Kamar ne in aka ce wane yana tare da wani reshe na imani, baya nuna cewa ya tabbata mumini. Amma dai lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kabilanci, ta'assubanci, kafirci ne kowannen su, don al'ada ce ta mutanen jahiliya. Akwai abinda ma ke karfafa haka, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wasiyarsa ta bankwana, hajjin bankwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, yayi wasiya yanda yazo cikin hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir yace qala li rasulullah, manzon Allah ya gaya min a hajjatul wada, fi hajjatul wada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace istansit nasa, ka ce wa mutane su yi shiru lokacin da aka je hajjin bankwana. Sun makala bayan mutane sun yi shiru, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran, kada fa bayan na rasu, bayan na tafi, ku koma ku zama kafirai, yabribu ba'dukum rikaba ba'd, sashin ku na sare wuyan sashi. Kada fa bayan na tafi ku zama kafirai, sashin ku na sare wuyan sashi. To anan yana nuna idan musulmi ya yaki dan uwa musulmi, kaga kafiri ne, amma kafircin bai fitar da shi daga musulunci, amma abinda ya aikata sunansa kafirci. Sai dai kafircin ba mai girma wanda ke fidda mutum daga musulunci ba, domin kalma ta al-kufru takan zo da ainihin ma'anar babban kafirci, takan zo da ma'anar karamin kafirci. Kamar yanda al-Qur'ani ya zo da misali, kalma ta ma'un ruwa takan zo da ma'anan ainihin ruwa, takan zo da wani ma'ana. Kamar misali a suratu Tariq, falyanzur al-insanu mimma khuliqa, sai Allah madaukake ce khuliqa mimma in dafiqin, dan adam ya duba daga me aka halicce shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an halicce shi ne daga wani ruwa mai zubowa, idan aka ce dafiqin madfuqin yani masbubun, wani ruwa mai zubowa cikin mahaifa, wanda kowa ya sani maniyi kenan. Amma dai Allah ya kira shi da sunan ruwa. To ka dauki misali kuma, dan wannan ana kiransa at-tasmiyatul muqayyada, ai an qayyade ba kowane irin ruwa bane. Allah madaukake ce min ma'in dafiqin, an qayyade wani irin ruwa ne, don haka ba a sanya shi fil ismil mutlaq. Misali a suratu Nisa aya ta 43, idan yana magana akan taimama, falam tajidu ma'an fatayammamu, in buku samu ruwa ba sai ku yi taimama. Kaga wannan kalma ta ruwa da wancan kalma ta ruwa, kalmomi ne iri daya, amma ma'anarsu ba daya bane. Don haka yasa don Al-Qur'ani ya kawo wata kalma ta kafirci, ko hadisin manzon Allah ya zo da kalma da aka kira wani aiki kafirci, baya nuna cewa an fita daga addinin musulunci. illa dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi al'ada ce ko ku hali ne wanda yana daga cikin halaye na kafirci amma baya fitar da mutum daga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu da dama wadanda suke mana ishara da cewar abinda ya shafi kabilanci abinda ya shafi sukan al'ada kururuwar mutuwa da dama waɗannan abubuwan annabi ya kirga su ya danganta su ga ainihin ayyuka na kafirci don haka yasa don an kira shi aikin kafirci baya nuna cewa mutum ya fita daga addinin musulunci mu je babi na gaba babin 187 hubbir rajuli qaumahu mutum ya so mutanansa tunda an yi magana akan ta'assubanci ta'assubanci shine makale makabila shin don kana son kabilar ka laifi ne don kana son wata kungiya laifi ne shine qaumahu hubbir rajuli qaumahu mutun ya so jama'ar sa laifi ne haddathana zakariya bin yahya al-balqi qala haddathana al-hakim bin al-mubarak qala haddathana ziyad bin al-rabi' qala haddathani abbadun ar-ramli qala haddathatni imra'atun abbadun ar-ramli mutumin ramalla na kasar filistin yake cewa wata mace ta bani labari wannan matan yuqalu laha ana kiranta fusailatu ana kiranta fusailatu kuma ana kiranta khusailatu khusailatu da sadu fusaila da sinu ko kuma a kirata khusaila bintu wasila bin al-asqa yar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sunansa wasilatu bin al-asqa shi wasilatu bin al-asqa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ma ashabus suffa sune wadanda ba su da wurin kwana sai dai masallacin manzon Allah mahaifinta ana kiransa wasilatu bin al-asqa al-laythi min ashabis suffa sannan wani abinda malamai suka rike game da tarihin sa shine sahabi na karshe wanda ya rasu daga cikin sahabbai da suka zauna a Damascus na Syria bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rabu wurare daban-daban waɗanda suke zama a Damascus wannan sahabin shine na karshe wasilatu bin al-asqa na karshen rasuwa ya rasu a hijira ta 83 wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 72 shi kuma ya rasu kaga ya dade kenan Allah ya bashi tsawon rai qalat tace sami'tu abi naji babana kaga babanta shine sahabin wasilatu bin al-asqa yaqulu yana cewa qultu ni ne na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah amina al-asabiyya shin yana daga ta'assubanci shine al-asabiyya wato mutun ya rike kabila ya zama yana da kabilanci wanda babu kyau a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ainihin kabilanci an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmin mutun ya taimaka ma jama'arsa akan wani aiki na zalunci yana daga ta'assubanci kana da jama'a ne ko kana da wata kungiya ya zama kungiyar tana kan bata sai ya zama ka bita akan bata kai zalunci kala sai manzo Allah yace na'am kware kuwa idan kana tare da wata kabila wata jama'a ya zama wannan jama'ar tayi zalunci ka bita a zalunci to babu shakka wato mutum yana tare da abin da ake kira al-asabiyya shine abin amsar da manzon Allah ya ba mashi wasilatu bin al-asqa wannan hadisin yana sunan Abi Dawud yana babun fil asabiyya akwai babin da shi al-Imam Abu Dawud yayi wanda yake fassara me ake nufi da al-asabiyya ta'assubanci me ake nufi da shi a riwayar al-Imam Abu Dawud qultu wasilatu bin al-asqa yace ni ne nace ya rasulullah mal asabiyya ya rasulullah ka fassara min abinda ake nufi da al-asabiyya tunda haramun ne ta'assubanci ga wata jama'a kala sai manzon Allah yace ta'assubanci shine an tu'ina qaumaka 'ala adh-dhulmi ka taimaka ma jama'ar ka akan zalunci amma wannan hadisin yana da'if sunan abi daud bai inganta ba hadisi na 2119 kuma hadisin al-imam ibn majah shi ma ya ruwaito yana kitabul fitan babul asabiyya shi ma kamar yanda al-imam abu daud yayi babun fil asabiyya yaqul Wasila bin al-Asqa yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi fa qultu nace ya rasulullah amina al-asabiyya shin yana daga ta'assubanci an yuhibba ar-rajulu qaumahu mutun ya so jama'ansa kawai misali akwai wata kungiya ina sonta shin wannan ta'assubanci ne akwai kabila ina sonta saboda ni dan kabila ne shin ta'assubanci ne qala sai manzon Allah yace la ba ta'assubanci bane walakin min al-asabiyya amma yana daga ta'assubanci an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala adh-dhulmi ya taimaka ma jama'at tasa akan zalunci yana shi ma hadisin isnadin sa yana da rauni yana da'if sunan ibn majah hadisin 787 wanda wannan yana daidai da wato makalema wata kungiya ko wata dariqa ko wata kabila koda a ce kungiyar ta bar gaskiya kana tare da ita wanda shine yake fassara abinda manzon Allah yake ishara da shi wa shine sa ibnu taymiya cikin majmu'u cikin littafin ibtida'us siratul mustaqim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana hadin kai saboda wani abu ba abinda manzon Allah ya hana shine hadin kai akan sabon Allah amma hadin kai ko dan kaso kabilarka wannan ba laifi bane amma kaso kabilarka akan zalunci wannan shine abinda musulunci ya haramta don haka asalin ta'assubanci kamar yanda yazo cikin an-nihayatu fi garibil hadith wal athar ibn al-asir yana ta'arifin al-asabiyya mujallad na ukshafi na 246 yace fil hadith al-asabi man yu'inu qaumahu 'ala adh-dhulmi huwa alladhi yaghdabu li 'asabatihi wa yuhami anhu mutumin da zai yi fushi saboda an taba kabilarsa mutumin da zai ringa kokari ya ga ya kare kabilarsa amma fa ba akan gaskiya ba don haka ake kiran mai irin wannan hali da cewa yana da ta'assubanci wato yana da riko ga kabilarsa fiye da gaskiya domin koda kabilarsa ta bar gaskiya ba zai rabu da ita ba don asali al-asaba sune dangi al-aqarib min jihati al-abd al-arabci idan aka ce al-asaba ana nufin danginka ta wajen mahaifinka ka annahum ya'asibunahu wa yata'assab bihim wato kamar sune waɗanda suke tare da kai suke baka kariya sai aka yi amfani da wannan kalma na al-asaba aka ce mutum yana da ta'assubanci wato yana da son kusantar ƴan uwansa fiye da ma riko da gaskiya akwai hadisin da yazo daga Abdullah bin Abi Sulaiman an Jubair bin Mut'im marfu'an wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man da'a ila asabiyya wa laysa minna man qatala asabiyatan wa laysa minna man mata ala asabiyya da cewa hadisin yana da rauni ibnu taymiya ya kawo shi cikin iktida'us siratul mustaqim amma ma'anarsa ta inganta manzon Allah ya ce duk mutumin da zai kira jama'a akan kabilanci da wanda zai yi yaki saboda kabilanci da wanda zai mutu akan kabilanci waɗannan ba sa tare da mu ma'anarsa ta inganta saboda hadisin jundub bin abdullah al-bajali da yazo cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala tahta rayatin amiyya yad'u asabiyya aw yansuru asabiyya faqit latun jahiliya idan mutun ya mutu a yaki da aka yi saboda kabilanci wannan idan ya mutu yayi mutuwa irin ta jahiliya akwai hadisi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce don haka mutun ya fifita kalmar imani akan kowace kalma ta hadin kai ba a hana kana tare da wata kungiya ba amma kalmar imani ita ta zama ita ce gaba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa ya zama abinda zaka rike a rayuwarka ita ce kalma ta tsoron Allah kalma ta kiyaye Allah riko da ayar Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son ƴan uwanka ba laifi bane kana son kungiyarka ba laifi bane amma kada son su yasa kabar a gaskiya wannan shine abinda ake nufi da al-asabiyya akwai lokacin da aka sami irin wannan rikici zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Jabir ya bada labari ga zauna ma annabi mun tafi yaki ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad saba ma'ahu nasu min al-muhajirin hatta kasur mutane sun zabura da yawa sun bi manzon Allah wannan yakin mun tafi yaki min al muhajirin hatta kafuru wa kana min al muhajirin rajulun la'abun akwai daga cikin muhajirai wani mutum mai son wasa inji Jabir wannan mutum yana da son wasa saboda haka sai ya bugi wani daga cikin musulman Madina al-Ansari ya buge shi da makami a duwawunsa ta wasa faqadib al-Ansari gadaban shadidan shi wancan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam al-Ansari sai ya tunzura ya fusata hatta ta da'u ya za a samu renin wayo ku da kuka zo baki garin nan muka ba ku masauki yanzu zaka zo ka buge ni shikenan rigima sai ta kawo hatta ta da'u kai ina ƴan uwana al-Ansariyun shi wancan yana ji sai ce ina ƴan uwana al-Muhajirun manzon Allah yana can bai san abin da ke faruwa ba ga sahabbai za su kaure da yaki su yanzu wannan yana ya lal ansar wancan kuma yana ya lal muhajirin fa kharaja annabi Jabir yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yito faqala yace ma balu da'wa ahli aljahiliya me ya kawo ihu irin na mutanen jahiliya domin ko kara ce irin ta jahiliya kara ce irin ta jahiliya karar da babu hujja akan ta kabilanci kai fada saboda kabilanci ko da a ce wato ba ku da gaskiya zaka taimaka ma dan uwanka akan rashin gaskiya wannan al'adar jahiliya ce sun makala sai ce masha Allahun me ya faru sai aka bashi labari ya rasulullahi wannan mutumin daga cikin muhajirai yana yawan wasa har ya bugi wancan faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to duk ku bari da uha fa innaha khabisa ku kyale wannan rikicin duk saboda kuwa kazamin al'amari ne bashi da kyau duk kuwa sai kowa ya tafi Allah sai ya kwantar da wato wannan fitina to akwai Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikai yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce to aka zo aka gaya masa ashe waɗannan baki har kuma yanzu bugun mu ma suke yi akatta da'au alaina har ma sun kira juna su yake mu su da suka baro makka suka zo madina muka ba su masauki muka ba su abinci gonaki da za su yi noma la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azab sai dai in ba mu koma madina ba duk wani da ke gani yana da girma sai ya koma makaskanci dan mu muka ba shi gata ai kaga yana nufin manzon Allah wato shi don babu wanda yafi annabi daraja idan za a aibanta muhajirai ai shi kansa manzon Allah al-muhajir saboda haka idan yace al-a'azz mafi daukaka yana nufin manzon Allah duk wanda ke ganin yafi kowa daukaka in mun koma madina sai yafi kowa kaskanci saboda zamu kore shi daga madina ya koma makkan kuma ai ba su kaunar shi kaga kenan sai dai ya shiga wani wuri ya shiga tsakanin makka da madina ya zauna a daji nan take Allah ya saukar da aya يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل ما الله يجي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سيدنا عمر يجي الا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث يا رسول الله بذاك بعد دامر انجي ان فيلكن wannan mutumin ba النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه شو عمر إذن نتي أكشواني دنيا ذات دنجز هيرا أي محمد مبيا الناس ما هيك ككشيوا صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم الله بيدا أكشقوا با دا ذا أكش منافكي باب شكا دا عبد الله بن أبي شي أكشي فما مزان الله يتي لا دومين دا زارا النبي أفار كشي صحبان سا duniya ba za ta dubi laifin sahabin ba za a rika duba cewa shi manzon Allah ne ba shi da adalci kamar yanda kafirai suke kokarin su nuna idan sun samu wani wanda yayi ridda to za a yi ta kokari a bashi gata idan aka samu labari annabi ya kashe wani cikin sahabbansa to babu shakka za su ba da shaidar manzon Allah yana kashe mabiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan yana cikin al'ada ta jahiliya ka taimaka ma dan uwanka amma ba akan gaskiya ba wanda shi ya kai ga neman za a yi yaki tsakanin al-muhajirun wal ansar mu karanta hadisi na gaba har yanzu eh mun zo karshe to shi ke akwai wanda ya tambaya ina hukuncin bude wani wurin ibada alhali akwai masallaci kusa da wurin ma'ana sallah a wani wurin hira mutane suna da majalisi su dinga sallah a wurin malamai sun kyamaci haka ba daidai bane a bar masallaci a ringa sallah a office a rika sallah a wurin aiki a rika sallah a wurin hira ba daidai bane yana fatawa lajina mujalla na 32 shafin 180 amma ba a cewa sallar da aka yi bata inganta ba sallar ta inganta amma an saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace akwai laifi akan mai mata biyu domin kwantar ma daya daga cikin su hankalinta sai yace mata yafi son ta babu laifi dan mutun ya gaya ma matarsa guda yafi son ta tsakanin shi da ita laifin shine dayan su ya faɗi abin da ke aukuwa tsakanin su don haka kaga in ya gaya mata yafi son ta in ya koma dakin wancan ita ma sai yace na fi son ki duk duniya ba ka miki tunda haram ne kowace ta faɗa ai in ka duba sharh sahih muslim juz'i na 10 shafi na 8 wanda kuma yace idan matar mutun ta dinga munana mata sai ya ji kaunarta ma da soyayya ta gaba ɗaya sun fita daga zuciyarsa har ta kai ga yana dai zaune ne da ita kawai saboda Allah ya ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira to menene irin wannan matsayin kiyayya to abinda dai shari'a ta nuna idan mutum baya son mace ya bata zabin zama idan ta zaba su zauna a haka babu laifi amma idan bata zaba ba ya rabu da ita shine abinda Allah ya shar'anta kamar yanda kai baka son ta a waje akwai wanda zai so ta haka ita ma idan ba ta son ka akwai matar da za ta so ka wannan shine abin da Allah ya shar'anta ba daidai bane mutum ya zauna da mace yana kuntata mata saboda bai son ta ba daidai bane sai ya kawo tambaya ta biyu kaman dalibai mutum yana da dalibai amma daga cikin daliban akwai marasa halin kirki masu mummunan hali sai zan malamin bai son ɗaya daga cikin waɗannan dalibai har ma a zuciyarsa bai son ganin ya zo makaranta to shin irin wannan kiyayyar ba wato a musulunci don ka ɓoye kiyayya a zuciya ba laifi ba ne don zuciya ba ka iya sarrafa ta zuciya tana son wanda halinku ya zo daidai zuciya tana kin wanda halinku bai zo daidai ba abinda manzon Allah ya faɗa mana cikin hadisi kenan al-arwahu junudun mujannada don haka zuciya ba ka iya sa mata son wani ba ka iya cire mata son wani amma abinda shari'a ta hana shi ne ka fitar in ma ka faɗa ban son wane ko shi kansa ka gaya mar ko kuma ka nuna alama amma don abu yana zuciyarka Allah bai kama ka da laifinsa akwai hadisin yana muttafaqun alai cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك